so papada bane
so yayi
bare shun fada bane
so yayi
to shi fa ba kudi bane
so yayi
so fa ba kyau bane
so yayi
ka shi fa ba ado bane
so yayi
ba abun gudu bane so yayi
MG boy recorder
lalai ba fada bane so gashi bangaren Allah kari ye alaka tana ce so tari wadan suna riko ne tari kamar kudi sun da san asiri amma ana ta so ba tari kanshi so yana ja kura dan gashi ya rike hannu na in ka ta kauna maganar aure ce maganar so maganar baki ce da idanu ka ga so kare cikin zuci ya kanka zuci ji dadi ya kamar ka daji yana nan da dadi so yayya in ka taba shigar sa sai ka ji fadadi in ka yi dacen samu ya fi zama dadi wani yana so ya siyai ne da yawan kudi ni asani na so ya zo na yawan fadi kai tunani domin kyakkyawan maɗi muyi so da alama don cutawa haba don cutawa gaskiya tana da ƙarfin kori ƙarya zuciya tana ruku kuma ba ta sanya wasu na gaba-gaba wasu na ja baya mai farin ciki a so shi baya zaya na ga lokaci fa shi baya yin ƙarya duba wanda ka fi so kuma hanyar